أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 غواتن شعبان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دياد داري هدو da 42 wanda ya daidai da 10 ga watan 4 shekara ta 2000 da shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Haqiqatu Siyam littafi ne na babban malami Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda wannan shine darasi na 7 a cikin wannan littafi jiya mun fara karatu mun zo har kan shafi na 70 daidai lokaci ya cin mana da haka zamu tashi akan wato a shafi na 71 qultu Sheikhul Islam wannan magana sace jiya ya kawo mana wancan hadithin ihtijama wa huwa muhrimun sa'imun da hanyoyin hadithin da maganganun malamai akai qultu yace wa hadha alladhi dhakarahu al-imam ahmad wannan magana da imam ahmad ya ambata huwa alladhi ittafaqa alayhi shaykhan shine abinda imam al-bukhari da imam muslim suka hadu akai wa li hadha dan haka ne a'rada an al-hadith alladhi fihi dhikru hijamati as-sa'im da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka kauda kansu daga hadithin da a cikin sa aka ambaci yin qaho ga mai azumi wanda hadithin su da suka hada kayan sa shine ihtajama wa huwa muhrim wannan shine hadith al-muttafaq alayhi amma ihtajama wa huwa sa'imun ko muhrimun sa'im wannan ba su kawo shi ba domin sun kawo wanda yayi magana akan ainihin wato mai harama ولم يتفقا الا على حجامه المحرم امام البخاري ده امام مسلم بس حدو با سي اكن واتو حديثن ده يي magana akan qaho ga mai harama da aikin haji a can kasa mala yace akwai tsokaci gaskiya akan wannan magana ta Sheikhul Islam yace fihi nazarun faqad athbata al-bukhari siyam aidan امام البخاري shi kadai ya tabbatar da maganar azumi ma'ana ya tabbatar da cewa ihtijama wa huwa sa'im kamar yanda a can bayan kun tuna jiya mun karanta cewa lafuzzan su hada a hadisi guda ɗaya ne aka ce ba kuskure ne amma akwai ihtijama wa huwa sa'im ihtijama wa huwa muhrim daban-daban ne hade su shine ake ta magana akai to nan kuma da yace ai gaba ɗaya Imam al-Bukhari da Imam Muslim ma ba su hadu ba sai akan lafazin ihtijama wa huwa muhrim to shine sai Sheikh Albani a can kasa yace a cikin wannan magana akwai nazari domin Imam al-Bukhari shi ma shi kadai ya tabbatar da maganar ainihin wato as-siyam lakin mafsulan an al-ihram sai dai ya raba su ne da lafazin ihrami ma'ana ihtijama wa huwa sa'im daban ihtijama wa huwa muhrim daban kama taqaddama tahqiquhu kamar yanda tahqiqin wannan magana ya gabata a safha ta 66 sai yake cewa wa ta'awwalaha ula'i ahadith al-hijama to wayannan malamai sun yi tawilin hadisan da suka yi maganar qaho ga mai azumi bi tawilatin da'ifa amma da tawila masu rauni ka kaulihim kaman fadin su kana yagtabani suka ce in ma hadisin ya tabbata na ihtijamal wato abtaral hajim wal mahjum sai suka ce wai ai lokacin da annabi ya ce musu abtaral hajim wal mahjum giba suke yi a tsakanin su giba ce ta bata azumin ba wai kahon ba an bayyana cikin tawilin da suka yi wancan hadisin sai suka ce ihtijama umma an ce hadisin ya tabbata kaho yana kare azumi to ba kahon bane lokacin da annabi ya ce abtaral hajim wal mahjum to kana su da mai alhajim da almahjum din yaghtabani wai giba suke yi a tsakanin su an bayyana wa qaulihim abtara bi sababin akhar fadin sa da yace abtara bi sababin akhar ba dan kahon bane saboda wani dalili ne daban dalilin shine daga ciki shine kana yaghtabani malai yace wannan tawili ne mai rauni an gane ko tawili ne da'ifi wa ajwadu ma qil mafi kyawun abinda aka faɗa cikin tawilan ma zakarahu shafi'i wa gairi shine abinda imam shafi'i wa gairuhu da wanin sa suka ambata min anna hadha mansukhun cewa wannan magana ta abtar alhajim wal mahjum hadisin mansukhi ne ma'ana an shafe shi ina fata an gane abtar alhajim wal mahjum suka ce hadisi shi imam shafi'i ya tafi kan cewa hadisin akwai shi ya inganta amma an shafe hukuncin sa da in akai mutun yana wato akai masa kako yayi kaho ko akai masa kaho yana azumi azumin sa ya kare duba da wancan hadisin amma hadisin an shafe shi fa inna hadha alqawl domin wannan maganar ta kasance kana fi 18 min ramadan wato wannan magana ta kasance 18 ga watan ramadan wa ihtijamuhu wa huwa sa'imun muhrim kana ba'da zalika shi kwa yin kahon annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce yayi kaho yana azumi kuma yana harama bayan wancan ne kenan bayan abtar alhajim wal mahjum sannan sai kuma aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ihtijama wa huwa sa'imun muhrim duk da cewa lafazin ihtijama wa huwa sa'imun muhrim mun gama magana akai cewa wannan akwai maganganu a cikin isnadin da ya hade wa huwa sa'imun muhrim to in mun sallama misali mun karbi cewa hadisin ya inganta ma to sai ya zamto kenan shi a wajen imamu shafi'i abtar alhajim wal mahjum shine hadisin farko daga baya kuma sai aka shafe hukuncin sa saboda annabi yayi kahon wa huwa muhrimun sa'imun wadih to li'anna al-ihrama ba'da ramadan domin ai harama ana yin harama da aikin haji ne bayan ramadan kenan kaga wancan ya faru 18 ga watan ramadan abtar alhajim wal mahjum alai wal mahjum sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya harama da aikin haji shi kuma sai ya kaho kaga kenan bayan wancan sannan wannan ya faru wa hada aidan da'if wannan tawilin shi ma shekul islam ya ce shi ma tawili ne mai rauni tawili ne da'ifi fa inna ihtijamahu wa huwa muhrimun sa'imun laysa fihi annahu kana ba'da shahri ramadan alladhi qala fihi afdar alhajim wal mahjum sai ce fa inna ihtijamahu domin yin kahon annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun yana harama sa'imun yana azumi laysa fihi babu a cikin wannan hadisin annahu kana ba'da shahri ramadan cewa hakan ya faru ne bayan watan ramadan alladhi qala fihi wanda a cikin wannan lokacin ne yace afdar alhajim wal mahjum bal huwa salawatullahi alayhi bal annabi alayhi salatu wassalam ahrama yayi harama sanata 60 a shekara ta 6 amal hudaybiya shekarar da aka yi sulhu hudaybiya bi umratin yayi harama zai yi umara fi dhilqa'da a cikin watan dhilqa'da kun kiyaye daya wa ahrama ya kuma yin harama fil amil qabil a shekarar da take wayo bi umratil qadiyya dara wato umra ta ramuwa tunda waccan ta hudaybiyar ba a same yin ta ba kamar yadda tarihi ya tabbatar cewa lokacin da annabi ya zo yin wannan umarar aka zo aka yi sulhu hudaybiya bai yi umara din ba ya koma amma shekara mai zuwa ya dawo yayi umratul qaba wato taramuwa tunda bai samu yin wancan ba fi dhilqa'da kuma shi ma a watan dhilqa'da ne wa ahrama ya kuma sake yin harama min al-aami thalith a shekara ta 3 sanatul fathi a shekarar da aka yi fatu makka min al-ji'rana daga ji'rana min dhilqa'da shima a watan dhilqa'da bi umratin shima ya harama umara nawa kenan uku wa ahrama ya sake yin harama sanata 10 shekara ta 10 bi hajjatul wada'a hajjin bankwana kenan yayi kaga umratul wato umrata hudaybiya a watan dhilqa'da duk da cewa bai yi ta ba ya sake dawowa shekara mai zuwa a cikin watan Zulqa'da din yazo ya biya ko ya rama waccan umara da bai sami ba shekara da ta gabata, sannan ya sake dawowa shekara ta uku shekarar da aka yi fatuwa Makka, yazo daga Jirana ya sake yin harama da umara, kaga ya sake yin umara, sannan kuma yayi harama da aikin haji a Hajjatul Wada, kiran yayi aikin haji guda daya sannan yayi umara guda nawa, in ka ce haddatar ta Hudaybiya kaga uku kenan. Na fata an gane. Fa hatijamuhu wa huwa sa'im, yin kahon da annabi yayi yana azumi, lam yubayyin fi ayi ihtiramatin kana, ai bai yi bayanin a wani ihrami cikin waɗannan haramomin guda hudu a wanne ne kana hakan ya kasance ba. Wa innama yumkinu da'awan nasakh, ai za a iya yin da'awar, zai iya yiwa a ce ayi da'awar nasakh, shafewa a ce wannan hukuncin ya shafa wannan, bi shartaini da sharuɗa guda biyu. Wai duk shekul Islam kaman yana mai da martani ne ga kauli na biyu na tawilan wancan kaulin Imam Shafi'i, da ce da yace afdarul hajim wal mahjum, an shafe wannan hukuncin. Me ya shafe shi? Yace ai aikin, wato aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bayan yayi harama, yayi ainin wato ihtijama wa huwa muhrim daga baya, tunda wancan an yi afdarul hajim wal mahjum an yi shi ne 18 ga Ramadan, sannan daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi harama da aikin haji ko umara, sannan kuma yayi kahu. Sai Imam Shafi'i yake nuna kenan tunda wancan shine hukunci na farko, wannan shine hukunci na karshe, to wannan na karshen ya shafa wancan hukuncin farko, to shine shi kuma Sheikhul Islam yake nuna cewa to ai gaba ɗaya haramar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta umara guda uku ce, ta aikin haji guda ɗaya ce, sannan a wanne cikin haramomin guda uku na sulhu Hudaybiya ko kuma na ramuwa da yazo yi ko umarar da yazo yi dauki harama daga Jirana ko kuma aikin hajjin da yayi a hajjin bankwana, a wanne cikin ihraman guda hudun nan a wanne ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi azumi kuma yayi kaho a wannan azumi, a wannan harama din, a wanne ne? Sai yake cewa dan haka ana iya cewa hukunci kaza ya shafe kaza da sharuɗa guda biyu, ahaduhuma ɗaya daga cikin sharuɗan an yakuna zalika, shine hakan ya kasance fi hajjatihi a cikin aikin hajjin sa, aw fi umratil jirana ko kuma ai wato a umrar jirana, umrar da ya dauka daga jirana. Fa inna qawluhu, domin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam afdarul hajim wal mahjum, wanda ya kahon da wanda aka yi wa duka azumin su ya kare, fihi a cikin sa annahu kana fi gazwatul fati, annahu kana ya kasance wannan fi gazwatul fati, wato gazwatul fati ne. Fala alla hatijamahu, watakila yin kahon sa kana fi umratihi qabla hadha, zai iya yiwa wannan kahon yayi shi ne a wata umara gabanin ita wannan, imma umratul qada'a qadiyya ko dai umran nan ta ramuwa, wa imma umratul hudaybiya ko kuma umarar da yayi ta hudaybiya. Athani na biyu, an yi ulama annahu lam wato lamahtajama lam yufdir, a gano cewa annahu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lamahtajama yayin da yayi wannan kahon, ma'ana wancan ba a da'awan nasakh sai an samu akalla wato wannan hukunci ne ya fara gabata, sannan wanne ne ya zo a karshe, to shine a waccan magana ta farko sai yake cewa kaga dai ɗaya daga cikin sharuɗan shine nasakh, shine a samu almutaqaddim da almutaakhir. Sannan sharadi na biyu na annasakh wal mansukh ko annasakh, shine an yi ulama akan wannan matsalar da ake magana, a gano cewa annahu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lamma tajama lokacin da yayi kaho lam yufdir bi aji azumi ba, ma'ana bai kariya azumin sa ba da yayi kaho, sai an gano haka. Walaysa fil hadith ma yadullu ala hadha, kuma babu wani abu a cikin hadisin da ya nuna cewa bayan Annabi yayi kaho ya ci gaba da azumi. Allah ya sa kun gane, an gane ko? Babu wani abu da a cikin hadisin ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mu dauka yayi kaho yana azumi, to ya ci gaba da azumin ko kuma da yayi kahon shi ma aje azumin yayi? A cikin hadisin akwai abin da ya nuna haka? Babu. Da haka akwai yiwuwar kenan da yayi kahon ya ci gaba da azumi, akwai yiwuwar kuma me da ya kahon ya aje azumi, mafhum? Sai yake cewa wa zalika sawm lam yakun shahr ramadan, wa zalika الصوم لم يكن شهر رمضان فانه لم يحرم في شهر رمضان sai kace wa zalika sawm wancan azumin da ake cewa ma yayi harama a ko kuma yayi kaho yana azumi lam yakun shahr ramadan ba azumin wata ba watan ramadan bane fa innahu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhrim bai taba yin harama da aikin haji ko umara ba fi shahr ramadan da haka an ce ihtajama wa huwa muhrimun sa'imun to wani azumin ba dai ramadan bake da domin in an ce yayi harama to ai bai taba yin harama da aikin haji ko umara ba cikin watan ramadan kamar yanda ai a baya mun karanto yayi umara ta Hudaybiya yayi umarar ainihin wato kuma duk a cikin wani wata Zulqa'da da ta farkon da wannan da ya dawo ya rama duk yayi ta a cikin watan Zulqa'da sannan ya dawo a shekara ta 3 sanatal fatihi shi kuma daga jirana shi ma ya dauka shi ma a wani wata Zulqa'da sannan kuma ya dawo daga karshe Hajjatul Wada da kaga kenan ka kallo wannan magana sai malai ya ce to gaba daya ai bai ma taba yin harama da aikin haji a cikin Ramadan ba wa innama kana fi safar sannan ai shi kuma yana halin tafiya ne ma tunda daga Madina ya taho nan kaga shi menene musafir an gane ko sai ce wasawu fi safar lam yakun wajiban shi ko azumi a halin tafiya ko na Ramadan din ne wajibi ne ballantana har a zuwa dinga wannan takaddamar yayi kaho ko azumin ya kare ko bai kare ba asalan ma a matsayin sa na matafiyi azumin wajibi ne akan sa balil ladhi thabata anhu bal ma abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih a cikin bukhari annal fitr fi safar wato ajiye azumi a halin tafiya kana akhiral amrayn minhu shine karshen al'amura guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a iya yin a halin tafiya dauki azumi ko kuma ba za a iya dauka ba a'a to karshen al'amari tsakanin waɗannan al'amura guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine barin azumi a halin tafiya to in har akhiral amrayn shine barin azumi a halin tafiya to kuma ya akai shi ya dauki azumi ya taho kuma har akai masa kawar ake tunanin kahon ya karya masa azumin ko bai karya ba Allah ya sa kuna biye da karatun nan to wa annahu kharaja amal fatihi sannan ya fito a shekarar da akai fito makka hatta idza balaga kadida har sai da yazo wani guri da ake kiran sa kadid ko kudait afara sai da yazo nan gurin sai ya kare azumin sa wan nasu yanzuruna ilaihi mutane suna kallon sa walam yu'rab ba'da hadha to bayan wannan kuma ba a da wata masaniya annahu sama fi safarin cewa ya kuma yin wani azumi a halin tafiya shi kansa a amul fatihin kaga da aka taho da yazo wannan gurin kudait kaga tsayawa ya sha ya kasa a kamar ruwa ko wani abu ya sha ya kare azumin mutane suna kallo to bayan wannan kuma ba a taba saba a ƙara samun cewa yayi azumi kuma yana halin tafiya ba wala alimna annahu sama fi ihramihi bil haji sannan mu ba mu da masaniyar cewa ya dauki azumi a haramarsa da aikin haji fa hadha wannan magana mimma yuqawi yana daga abinda zai ƙara ƙarfin anna ihramahu cewa wannan ihrami da annabi aka ce yayi allazi tajama fihi wanda aka ce yayi kaho a cikin sa kana qabala fatihi makka to an yi shi ne kafin fatuhu makka bi qawlihi da fadin sa afdaral hajim wal mahjum idan wancan kaho da aka ce annabi yayi a halin ihrami ya kasance qabala fatihi makka kafin fatuhu makka ne to kenan kaga bayan sa ne kuma sai ya ce afdaral hajim wal mahjum kana amul fatihi bila raib afdar al hajim wal mahjum wannan ko kokonto babu ya fade shi ne a amul fatihi a amul fatihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdar al hajim wal mahjum to shi kuma yin kahon safa zai kasance kafin wannan shekara kenan dan haka wannan malamin yana so ya tabbatar da cewa afdar al hajim wal mahjum shine itace magana ta karshe an gane ba yin kahon annabi ne a karshe ba ballantana yin ya shafa hukuncin afdar al hajim wal mahjum hakaza jara ajwadul ahadith haka mafi kyawun hadisan da akan haka suka gudana qala ahmad imam ahmad yace an ba'ana isma'il an khalid bin al-hazza an abi qilaba an abi al-ash'ath an shaddad bin aus radiyallahu an annahu marra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-fath shaddad bin aus ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi fatuhu makka ala rajulin ya shige tare da wato tare da wani mutum
yahtajimu bil baqi annahu marra ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun shige tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman al fati lokacin da aka yi fito maka da annabi da shaddad bin aus suka zo wucewa ala rajulin ta wajen wani mutum yahtajim ko yahtajim yana yin qahu bil baqi'a a gurin da ake kira al baqi'i li 18 layla khalad min ramadan 18 ga watan ramadan faqala sai annabi ya ce da shi afdar al hajim wal mahjum kaga an dauko ma asalin maganar kenan wannan shaddad ya tabbatar cewa amal fatihi ne sun zo shigewa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga ainihin wato wani yana yi wani qaho sai anan annabi ya ce afdar al hajim wal mahjum can ka duba kasa sai Sheikh Albani ya ce qultu sai ya ce wa hadha sanadun sahihun wannan sanadi ne mai kyau lakinnahu mansukhun sai dai fa wannan hadisin afdar al hajim wal mahjum din nan fa an shafe shi fa akan wanne aka shafe fa ake ta wannan takaddamar shin ihtajaman nabi sallallahu alaihi wasallam huwa muhrimun sa'im shi aka shafe wanne in shi aka shafe me ya shafe shi afdar al hajim wal mahjum shi ya shafe shi idan kuma a'a afdar al hajim wal mahjum shine ainihin wato wanda aka shafe to me ya shafe shi ihtajaman nabi sallallahu alaihi wasallam huwa muhrimun sa'im an gane amma anan kasa kaga sai ce lakinnahu mansukhun sai dai fa wannan hadisin na afdar al hajim wal mahjum fa an shafe shi bi hadi bi dalili hadith abi sa'id as sahih kama sabaka dalilin shine hadisin abu sa'id al khudri ingantaccen hadisi da mun karanta shi a can baya wa qala al imam muhammad aidan imam muhammad ya kuma cewa haddathna isma'il qala haddathna hisham al dastawai an yahya bin abi kathir an abi kilaba an abi asma an thauban anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shigewa ta wajen wani mutum yahtajim yana yin qaho fi ramadan a cikin ramadan fa qala sai ya ce afdar al hajim wal mahjum da wanda yake yi da wanda ake wa da azumin sa ya kare wa qala haddathna abul jawab ya sahi kawo wani isnadin yace haddathna abul jawab an ammar bin zuraik عن عطاء ابن الصائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أنه قال إيتي مر علي النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يازو شجي واتوجينا وأنا أحتجم إنا ينكه في 18 خلد من رمضان أتشن وتر رمضان شعتقوز وتر رمضان فقال سيا النبي يتي أبدار الحاجم والمهجوم وذكر الترمذي عن علي بن المديني هكا إمام الترمذي شمايا ainihin wato ambaci wannan hadithin daga Ali ibn al-Madini annahu qala Ali ibn al-Madini yace asahhu shay'in fi hadhal bab mafi ingancin abinda aka ruwaito a wannan babi na mas'alar qaho hadithu Thauban shine hadithun Thauban wa hadithu Shaddad bin Aus da hadithun Shaddad bin Aus kuma su ne kaga na afdar al-hajim wal mahjum wa qala Tirmidhi Imam Tirmidhi yace sa'altu al-Bukhari amma fa anan karka rikice Imam Tirmidhi da ba a cikin Jami'u Tirmidhi ya abin nan din sa shi yasa can kasa yace hadha yuhimu annahu fi sunani wannan zaka iya rudewa ka dauka Imam Tirmidhi ya fada a cikin Jami'u Tirmidhi a ba a cikin Jami'u Tirmidhi ya fadi wannan magana ba a cikin Ilal din sa Al-Kubra kamar yanda yazo cikin Nasbur Raya yace sa'altul Bukhari ya na tambayi Imam al-Bukhari fa qala sai yace laysa fi hadhal bab babu a cikin wannan babi na mas'alar qaho babu wani abu asahu mafi inganci min hadith Shaddad bin Aus sama da hadithin Shaddad bin Aus wa hadith Thauban da hadithin Thauban fa qultu sai nace wa ma fihi min al-ibtirab didda abunda ke cikin sa na ibtirabi an bayyanta wa zuqtilafin fi sanadin aw matnin muttaribun inda uhayl al-fanni ko wannan shine hadithi muttarib to sai yake cewa wa ma fihi min al-ittirab didda abinda ke cikin wannan isnadin na al-ittirabi amma duk da haka babu wanda ya fi shi inganci fa qala sai yace kilahuma indi sahihun yace wa'annan hadisan da na Shaddad da na Thauban ni a waje na duk sun inganta hadisai ne sahihai inji Imam al-Bukhari yace li anna Yahya ibn Sa'id domin Yahya ibn Sa'id rawa ya ruwaito wannan hadisin an Abi Kilaba daga Abi Kilaba an Abi Asma daga Abi Asma an Thauban daga Thauban wa hawwala sanad yasa ya kawo wani isnadin an abil ash'ath an shaddad daga shaddad al hadithain jami'an yace hadisan gaba ɗayan su qultu wa hadha alladhi dhakarahu al bukhari wannan shine abinda imam al bukhari ainihin wato ya ambata min adhhar al adilla yana daga cikin dalilai mafi bayyana mafi fitowa fili ala sihhati kilal hadithain akan ingancin kilal hadithain wa'annan hadisai guda biyu alladaini rawahuma abu kilaba wanda imam abu wanda abu kilaba ya ruwaito su fa innal ladhi qala muttaribun domin wanda dukka ji ya ce wa'annan isnadin ko hadisan akwai ittirabi a cikin su innama huwa li annahu ruwiya an abi kilaba bi isnadaini saboda hadisan an ruwaito su daga abi kilaba da isnadi guda biyu an fahimta shine duk wanda yake ganin kamar akwai ittirabi a ciki to wannan an ruwaito hadisin hadisan daga abi kilaba kuma da isnadi guda biyu fatabayyana anna yahya bin sa'id al-imam sai ya bayyana cewa yahya bin sa'id al-imam rawa ya ruwaito wannan hadisan an abi kilaba daga abi kilaba bi hadha al-isnad da wannan isnadin wa hadha al-isnad wannan isnadin wa mithlu hadha kana yakunu indahu al-hadithu bi turqin wato wa mithlu hadha irin wannan kana yana kasancewa yakunu indahu al-hadith akwai hadisin a wajen Abu Kilaba amma ya same shi bi turqin ta hanyoyi da dama wannan ba za a ce ittirabi bane hadisi ne amma ya zo masa ta turq hanyoyi da yawa wa az-zuhri rawa al-hadith imam az-zuhri shi ma ya ruwaito wannan hadisin bi isnadihi da isnadin sa an sa'id an abi huraira wa taratan an gairihi wani lokaci kuma daga wanin sa an abi huraira daga abi huraira fa yakunu hadha huwa an-nasikh sai ya zamanto wannan shine an-nasikh walau lam yu'lam at-tarikh koda ba a koma tarihi ba koda ba a san a tarihi wanne ne ya gabaci wani ba wannan ya nuna cewa wannan shine an-nasikh shine wanda zai shafe wancan fa idza ta'arada khabarani domin ka'idar malamai idan hadisai guda biyu suka ci karo shine idza ta'arada khabarani ahaduhuma naqilun anil asl wal akharu mubaqqin ala al asl sai aka ga hadisan nan guda biyu da suka ci karo daya naqilun anil asl wato yana cire hukuncin daga asalin sa ya canza masa guri wal akhar dayan kuma mubaqqin ala al asl yana sake wanzar da hukuncin akan asalin sa to kanal naqilu shi wanda ya cire hukuncin ya canza masa hukunci to wannan huwa alladhi yanbagi shi yafi dacewa an yuji ala nasikan a sashi shine zai shafe wancan li alla yalzama tagayyural hukuma marratayn domin kada ya lazumta canzawar hukunci sau biyu domin in ya zamanto an ce a bar wayan nan anan sai kuma aka samu wani ya ce a dauke ta daga nan to ai da asalin ta ina take anan din take a batta anan a dauke ta daga nan wanne ne sabon hukunci dauke ta ko to a gabatar da a dauke ta domin ka sake cewa a batta ya zama guaranci kenan dama ai a gurin take kuma ka ce a batta Allah ya sa an gane misali na'am to sai yake cewa fa in quddira ihtijamuhu qabla nahyihi idan an kaddara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho ne qabla nahyihi kafin ya hana in an dauki wannan mukaddara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho bayan kuma da ya hana yin kaho da azumi sai shi kuma yayi qabla nahyihi sa'im anil hijama kafin ya hana mai azumi yin kaho shi yayi sai ya zamto a wannan an kaddara wannan magana sai ya zamto hanawar da yayi ita ce ta zo daga baya an gane sai ya ce fa idza quddira ihtijamu idan mun kaddara cewa yin kahon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne qabala nahyihi sa'im kafin ya hana mai azumi anil hijamati daga yin kaho lam yughayyiru al-hukmu al-amra to ai hukuncin bai canza al'amarin ba hukuncin bai canza ba wa in quddira ba'da zalika idan kuma an kaddara bayan haka ne lazima tagayyiruhu marratayn to wannan kuma zai lazumta canzawar hukuncin sau biyu an gane ko illam in wa in quddira ba'da zalika idan an ce kafin ya hana wato kafin yayi ya hana kafin yayi kahon ya hana to wannan kaga lazima tagayyiruhu zai lazumta canzawar hukuncin marratayn sau biyu an gane ko da haka ka'idar da malai yake so ya tabbatar idan an-naqil ya hadu da mubaqqin mun karanta wannan ka'idar a farko-farkon karatun a can baya akwai naqilin akwai baqin to idan suka yi ta'arudi ana gabatar da naqil wato alal al-baq mun karanta wannan ka'idar a can baya in ba ku manta ba wa aidan fa in lam yakun as-sawm wajiban faqad yakunu afdara bil hijamati lil haja to idan kuma muka dawo muka sake cewa lam yakun as-sawm wajiban to ai azumin ma ba wajibi bane tunda halin matafi ne shi an gane faqad yakunu aftara bil hijamati lil haja, sai kasance ya karya azumin bil hijamati da yin wannan qahwal lil hajati saboda wata bukata da yake da ita. Faqad kana yubtiru, domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to dama can yin azumi ga matafiyi ba wajibi bane, to sai kuma yayi qaho sakamakon yin qahon sai ya ajiye azumin, wannan bukata ce ta sa yayi haka. Kaman yanda ya kasance yubtiru yakan ajiye azumi ko ya karya azuminsa fi saumit tadawwu azumin nafila, an fahimta, lima huwa duna zalika, ga wanda yake ma bai kai wannan din ba. Yadkhulu ila baiti, ai an ruwaito cewa annabi yakan shigo gida. Fa idza qalu, idan suka ce inda na ta'amun, suka ce ai muna da abinci ya ma'aikin Allah, qala, sai ce qarribuhu, ku kawo min shi, ku kusanto da abincin. Fa inni asbatu sa'iman, da dai na wayi gari ina azumi, kuma an kawo masa sai ya ci, kaga yayi azumin ya aji. To tana iya wa wancan din shi ma wannan dalili ne, wata bukata ce ta sa ya aji. Wa ibn Abbas, haka Abdullahi dan Abbas, wa illam yu'lam ma fi nafsihi gayatu annahu ra'a annahu akhbara man ra'ahu annahu asbaha sa'iman wa hatajam, yace wa ibn Abbas, shi kuma Abdullahi dan Abbas, wa illam yu'lam ma fi nafsihi, koda ba musammeye a zuciyarsa ba, gayatuhu, makurar fahimtar sa, annahu ra'ahu, ko dai a ce ya ganshi, au akhbarahu man ra'ahu, ko kuma wanda ya ganshi ne ya bashi labari, annahu asbaha sa'iman, ya waye gari yana azumi, wa hata jama kuma yayi qaho, in ba haka ba ya za ya sani, tana iya wa tunda a halin tafiya ne an ganshi yayi qaho, ba ma azumi yake ba, dan haka sai dai ko dai shi gayar abinda Abdullahi dan Abbas zamu ce game da shi shine, ko dai mu ce annahu ra'ahu, ya ganshi asbaha sa'iman wa hata jama, ko kuma wanda ya ganshi ne ya bashi labari cewa annabi fa ya waye gari yana azumi kuma yayi qaho. Wa hadha la yaqtadi annahum alimu min nafsi annahu istamarra sawmuhu, to in haka ne kaga wannan baya hukunta cewa sun san abin da ke zuciyar annabi annahu istamarra, ya ci gaba da sawmuhu azumin nasa, tana iyawa da yayi qahon ba ci gaba da yayi da azumin ba. Wa ka anna man idda'a alaihi an-naska, kamar dai wanda yayi da'awar an-nasku shafewa, taglibu alayya hadhihi al-hujja, wannan fuskar ce, wannan hujja ce tafi karfi tafi rinjaye a wajensa, min wajhaini, ta fuskoki guda biyu, annahuma, wato ahaduhuma, ɗaya daga cikin su, annahu la hujjata fihi, gaskiya babu hujja a cikin sa, wasani, na biyu, annahu mansukun, kuma an shafe shi, ko dai kace an shafe shi ko kuma kace babu hujja. Wa qad ruwiya ma yadullu ala anna al-fitra huwa an-nasikh, yace ai an ruwaito wani hadisin da yake nuna anna al-fitra huwa an-nasikh, karyewar azumin sakamakon yin qaho huwa an-nasikh, wannan hukuncin shine mai shafewar. Wa mimma hatajja bihi ala an-nasikh, daga wanda wato daga wa mimma hatajja bihi, daga abinda ake kafa hujja da shi ala an-nasikh, akan shafewar, ma rawahu ad-Darqutni, shine hadisin da Imam ad-Darqutni ya ruwaito, inda yake cewa haddathna al-Baghawi qala haddathna Uthman ibn Abi Shayba قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك قال يتي اول ما كرهنا الحجامه للصائم farkon lokacin da muka fara kyamar yin qaho ga mai azumi, inji Anas, farko abinda yasa muka tsaniyin qaho ga mai azumi, anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama, annabi sallallahu alaihi wa sallam, Ja'far dan Abi Talib ne wata rana yayi qaho, wa huwa sa'imun, yana azumi, fa marra bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yazo wuciya ta wajensa, fa qala, sai ce aftara hadani, duk wannan me yake tabbatarwa, shekul islam yana nan akan bakansa cewa aftara al-hajim wal mahjum, fa yana nan, kun fahimta, yawa, sai ce ga wannan hadithin ma an samu Anas dan Malik yana cewa awwalu ma karihna al-hijama, daga farkon lokacin da muka fara kyamatar yin qaho lisa'im ga mai azumi, anna Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib ihtajama, shine yayi qaho wa huwa sa'imun, yana azumi, fa marra bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yazo wucewa yaga ana masa qaho, fa qala aftara hadha, ne ce wadannan mutane guda biyun sun kare azumin su, thumma rakhasa annabi sallallahu alaihi wasallam bil hijamati lisa'im, sannan kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci da yin qaho ga mai azumi, wa kana Anas yahtajim, Anas ma ya kasance yana yin qaho wa huwa sa'imun, yana azumi, in mun dauki wannan kaga ya warware mana matsalar, yanzu a karkashin wannan kaga ya nuna yin qaho ga mai azumi ba laifi bane, kuma baya kare azumi, kenan duk bayan zantuttukan su suna malamai da suka yi, sai ya zamto a karshe a wannan matsalar da wannan gabar da muke kai, kamar ahja wato abanan aftar al-hajim wal mahjum, shi aka fara fada, daga baya kuma aka yi sassauci da a iya yi, magana ba ta rikice ba ko. wa kana Anas shi kansa Anas ma sai ya kasance yahtajim yana yin kaho wa huwa sa'imun yana azumi qala ad-Darqutni Darqutni yace rijaluhu kulluhum thiqat wala a'lamu lahu illa yace dukkan mazajen wannan isnadin amuntattu ne mutanen kirki kuma ban san wata illa ba da wannan isnadin yake da shi qala abul farj ibn al-jawzi ibn al-jawzi yake cewa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal yace wato yake cewa khalid bin makhlad shi khalid bin makhlad lahu ahadithu manakir yana da hadisai munkarai da aka shi kaga dama can imam ahmad ai kaga fatawarsa ta sha banban da wadanda muke karanta an gane ko da aka shi sai ya ce to ai a cikin isnadin akwai wani khalid bin makhlad shi kuma lahu ahadithu manakir yana da wasu hadisai wanda suke akwai nakara a cikin su qultu sai nace wa mimma yadullu ala anna hadha min manakirihi Shekul Islam sai kuma dawowa kan magana sai ce daga cikin abin da ke nuna wannan hadisin ma yana daga cikin munkarai na shi Khalid bin Makhlad annahu lam yarwihi ahadun babu wani wanda ya ruwaito hadisin da wannan lafazin min ahlil kutubil mu'tamada daga ma'abuta littafan da ake dogara da su ma'a annahu fi dhahir ala shartil Bukhari tare da cewa a zahirin hadisin kaman yana kan sharadin Imam al-Bukhari wal mashhuru anil basariyina zancen da yafi shahara game da malaman basara annal hijamata tubdiru su ma suka ce fa kaho yana kare azumi wa aidan fa Ja'far bin Abi Talib suka ce kuma ai Ja'far bin Abi Talib innama qadima min al-Habasha ai ya taho ne daga Habasha a ma Khaybar shekarar da aka yi Khaybar fi akhir sanati 60 a ƙarshen shekara ta 6 aw awwali sanati 70 ko farko-farkon shekara ta 7 fa inna khaybar domin yakin khaybar kanat ya kasance fi hadhihi almudda a wannan lokacin fi sanati 70 a shekara ta 7 wa qila ama mu'ta kila kuma an ce a shekarar da aka yi wato yakin mu'ta ne qabala alfatih kafin fatu makka walam yashhad fataha makka da aka shi ai Ja'far bin Abi Talib bai halarci fatu makka ba fa sama ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahida sanati 70 wato fasama yayi azumi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wahidan guda daya tak yayi tare da annabi sanata 70 shekara ta 7 wa idza kana hadha al-hukmu qad shuri'a fi dhalika al-am idan wannan hukuncin da muke tattauna akai an shar'anta shi ne a wannan shekarar fa innahu yanshuru wa yadhharu to da abun zai yadu kuma zai fito fili kowa ya sani wal hadithul mutaqaddim kana sanata 80 shi ko hadithin da ya gabata ya kasance ne a shekara ta 8 ba'da hadha bayan wannan fa in kana hadha mahfuzan fa yakunu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala zalika idan wannan hadisin ya zama shine mahfuz wancan shaz to fa yakunu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kasance qala zalika ya fadi haka ne fi amin ba'da am wato bayan wato ya fade shi ne a shekara bayan wancan shekarar walam yanqul anhu ahadun lafzan thabitan babu wanda ya ruwaito wani lafazi tabbatacce annahu rakhasa cewa annabi yayi sassauci fil hijamati da a iya yin kaho ba'da zalika bayan wancan kaga kenan har yanzu akwai wannan ja'in jadin wasu suna ganin kaho yana kare azumi wasu suna ganin kaho baya kare azumi kuma duk waɗannan hadisan ne dai akan su wasu su ce wancan shine aka fara fada wannan ne na biyu domin dama in za a ce wani ya shafa wani ai daga cikin hanyoyin shine idan jami'in hadisan ba zai yi ba to dama daga cikin in ya zama larura sai an tafi zuwa ga nasakh to daga cikin hanyoyin nasakh ai shine tarihi ake komawa misali sai aka ce wannan an yi umarni da a shigo da kaya daga boda an bude boda a shigo da kaya 2020 an bayyanta sannan kuma an yi umarni da a rufe boda 2019 wani hukunci ne ya shafa wani na'am haka 20 ya shafe me yasa tarihi domin 19 aka fara gabatarwa sannan 20 kenan dokar 20 a rufe boda dokar 19 dokar 20 kuma aka ce a bude boda dan haka yanzu bude boda ya shafe rufe boda yanzu hukuncin a bude ya shafe hukuncin a rufe kaga an samu annasikh wal mansukh an gane ko to shi yasa wasu waɗannan hadisan sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdar al hajim wal mahjum sannan shi daga baya kuma yayi kaho idan daga baya yayi kaho to yanzu kaga yin kahonsa ya nuna halaccin yin kaho to in ya nuna halaccin yin kaho kaga kenan an shafe afdar al hajim wal mahjum idan kuma annabi kaho ya fara yi bayan yayi kaho kuma daga baya sai yaga wasu sun yi kaho yace afdaral hajim wal mahjum wanne ne ya shafa wani yanzu afdaral hajim wal mahjum shi aka faɗa a ƙarshe shi ya shafa wancan yin kahon na annabi sallallahu alaihi wasallam to akan wannan ne fa duk wannan a gane Allah ya samu dace amin amin annahu rakhasa fil hijamati fala alla hadha mudrajun an anas wala alla wannan magana ce wadda take mudraja daga anas lam yanqulhu huwa lam yaqulhu huwa shi annabi bai fada ba anas ne dai wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd alfazir ruwati tasalat ko wato in ka koma cikin ilmin hadisi akwai abin da ake kiransa idraj shine annabi ya fadi magana sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ko wani rawi yazo ya danyi sharhi ko ya fassara wata kalma a cikin wannan hadisin kuma ya zamanto ba wata alama da aka sa ga iya maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ga iya sharhin ko kuma fassarar wata kalma da aka kai mai karatu in baka sani ban kazo sai ka dauka duk maganar annabi ce akwai sharhin da sahabi yayi ko rawi yayi ko fassarar da yayi sai duk aka shigar da ita cikin wannan shi ake kira idraj a cikin ilmul hadis to sai ake ganin wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta maganar Anas a can baya ko yawa yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci shi yasa shi kansa yana yin ainihin wato azumi yana yin kaho yana azumi to sai aka ce wannan fahimtar sa ce yayi ko kuma kace idraji ne ya shigar cikin maganar amma baya daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wala alla anas balagahu annahu arkasa watakila anas labari ne yazo masa cewa annabi yayi sassauci walam yasma dalika minhu amma ba shi yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala alla ba'du tabi'in haddathahu bidhalika watakila kuma wani ne daga cikin tabi'ai ya zantar da anas haka wa mimma yatabayyana anna hadha laysa bimahfuzin an anas wala an thabit daga cikin abun da zai bayyana maka cewa wannan maganar ba ita bace kiya magana a bar kiyayewa daga anas da kuma thabit ma rawahu al-bukhari shine hadisin da imam al-bukhari ya ruwaito fi sahihi a cikin sahihin littafin sa an thabit daga thabit annahu su'ila anas an tambayi Anas bin Malik akuntum takrahuna alhijamata lis-sa'im shin kun kasance kuna karhanta yin kaho ga mai azumi qala la illa min ajali dhab yace ba ma karhantawa abinda yasa ma muke karhanta sai saboda rauni in babu rauni mutum in an masa kahon tun da jini za a zuka ba zai samu rauni a jikinsa azumi ya galabaitar da shi wakila ma ya jawo masa aji azumin to wannan abin da yasa muke hana ko muke karhantawa saboda rauni kaga kenan an tambaye shi akuntum takrahuna alhijamata lis-sa'im qala la illa min ajli dhab yace a sai saboda rauni wa fi riwayatin a wata riwaya yace ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha thabitun yadhkuru an anas ga kuma thabit anan yana ambaton wannan magana yace daga anas amara alhijamata walaysa fiha illa annahum kanu yakrahuna anan kaga ya nuna cewa kamar anas yayi umarni da a iya yin kaho ga mai azumi zai iya yin kaho walaysa fiha amma kuma ka kalli lafazin hadisin baya babu wani abu a ciki illa annahum face su sahabbai ko su Anas kanu ya karahuna sun kasance ya karahuna ha suna karhanta yin kaho din min ajali dha'af wato saboda rauni laysa fiha annahu fidr wato fadar alhajim ba wai dan annahu fadar alhajim yana kariya azumin shi mai yin kahon ba wala annahu rakhasa fiha ba'da zalika wala annahu kuma ba dan wai cewa shi rakhasa yayi sassauci ko rukhisa fiha an yi sassauci a cikin yin kahon ba'da zalika bayan haka ba wakilahuma yunaqidu qawluhu duk kowanne ka dauka yana warware zancen Anas bari mu sake koma fa hadha thabit yadhkuru an Anas ga thabit in ka kalli wannan hadithin thabit yana ambat wato yana jingina magana zuwa ga Anas amara alhijamata cewa Anas yayi umarni da yin kaho walaysa fiha illa annahum kanu yakrahuna babu komai kuma a cikin maganar da Anas yayi face kawai su suna karhanta yin kaho min ajali dha'af saboda rauni laysa fiha annahu faqar alhajim amma a cikin hadisin babu wani lafazi da ya nuna cewa annahu faqar alhajim ya ce shi wanda yayi kahon azumin sa ya kare wala annahu sannan a cikin lafazin babu inda ya nuna annahu rakhasa fiha yayi sassauci fiha a cikin hadisin ba da zalika bayan haka wa kilahuma yunaqidu qawluhu, duk kowanne cikin maganganun guda biyu yana warware zancen sa. Lam yakunu yakrahuna wace magana ce ta Anas? Anas cewa lam yakunu yakrahuna, basu kasance suna karhanta yin qaho ba, illa min ajali da'af, sai saboda me? Rauni. Fa innahu law ulima annahu fuddira biha, da an san cewa Anas yana cewa Azumi ya karye biha da yin qaho, lam yaqul hadha, to da ba zai faɗi wannan magana ba. Wala ulima annahu rakhasa fiha, kuma da ba za a san cewa yayi wani sassauci a ciki ba. Lam yakrah ma arkhasa fihi annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba zai kasance yayi sassauci a cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakah annahu rakhasa fiha, lam yakrah ma arkhasa fihi annabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ulima, da an san cewa shi annahu Anas, a wato shi Anas rakhasa, yana da wani sassauci fiha game da mas'alar yin qaho ga mai azumi, to lam yakrah, to ai ba zai zamanto shi Anas ya karhanta ma arkhasa fihi annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda annabi ya sassauci a ciki ba. Ma'ana annahu law ulima annahu rakhasa fiha, da akwai masaniyar cewa annabi, magana za ta koma zuwa ga annabi, annabi yayi sassauci fiha game da qaho, to ai kuma Anas ba zai zo ya ce suna karhanta yin qaho ba a cikin abinda annabi yayi sassauci a yi shi. To kaga tunda yace suna karhanta yi, ya nuna annabi bai sassauci a cikin yin sa ba. An gane? فعلم ان انس انما كان عنده علم بما راه من الصحابه سي زمتو فعلم سي muka gano cewa anna anasan shi anas inma kana indahu ilmun yana da wani ilimi ne bima raahu min as-sahaba daga abin da ya gani daga sahabbai min karahatul hijama na karhanta yin qaho li ajali da'ab sabida rauni wa hadha ma'nan sahihun wannan kuma ana ce mai inganci wa huwa illa fi ibtar as-sa'im domin wannan shi ma dalili ne fi ibtar as-sa'im da zai sa mai azumi ya ajiye azumin sa kama yubdiru bil istiqa'a kamar yanda mai azumi yake azumin sa yake karewa da yin amai wa tabdirul mar'atu bi damil hayd kamar yanda mace azumin ta yake karewa da jinin haila wa mimma yuqawwi annan nasu ka huwa tafdiru bil hijama shaykhul islam bai hakura bai ce daga cikin abin da zai ƙara ƙarfi na hujja cewa annan nasika a cikin waɗannan matsaloli, shin ayi kahon ko ka ayi kahon, yace annan nasika abin da ya shafi huwa tafdiru bil hijama, shine karyewar azumi da yin qaho, kamar yana so ya karfafa cewa har yanzu afdaral hajim wal mahjum tanan, idan mutum yana yin azumi ya kaho azumin sa ya kare, saboda wannan maganar kamar ita ce ta zo a karshe. Anna zalika rawahu anhu khawasu ashabihi, domin dalibansa ko ainihin dalibansa na musamman sun kasance suna ruwaitar wannan magana daga gare shi. Alladhina kanu yubashirunahu, wanda suka kasance wato suna tare da shi, suna cuɗanya da shi, hadaran wa safaran, a halin zaman gida da halin tafiya. Wayattali'una ala batin amrihi, kuma suna tsinkayar, suna da masaniya game da wasu boyayyun al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam, mithla bilal, kaman bilal, wa aisha da nana aisha, wa mithla usama, kaman usama wa sauban, da sauban maulayahu, wanda waɗannan dubbarorin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Wa rawahu anhu al-ansar alladhina hum bitanata, haka rawahu anhu al-ansar, haka al-ansar sun ruwaito wannan daga gare shi, alladhina hum bitanata, wanda suna daga cikin abokan shawararsa, مثل رافع بن خديج كما رافع بن خديج وشداد بن عوس كما شداد بن عوس ففي مسند احمد يازو اتش مسند امام محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قارز عن السائب بن يزيد الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رافع بن خديج يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي افطر الحاجم والمهجوم kaga magana sa ta sake dawowa, shi yana ganin sahabban da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da yaushe duk wannan shine ra'ayinsu, su ne abinda suka ruwaito afdar alhajim wal mahjum, haka cikin lansarawa waɗanda suke a Madina su ma sun tafi akan cewa duk wato almajiran annabi cikin su wanda suke ko da yaushe suna tare da shi, su ma duk sun ruwaito, sai kama sunayen su, yace duk sun ruwaito hadisin afdar alhajim wal mahjum. Qala Ahmad bin Hanbal, shi sa Imam Ahmad bin Hanbal yace asahu shay'in fi hadhal bab, mafi wato abinda yafi inganci a wannan babi na maganar qaho din nan a hadisai shine hadithu Rafi ibn Khadija, shine hadisin Rafi'u dan Khadij. An gane ku? Hadisin Rafi ibn Khadij. Manti biyar وقال أحمد إمام أحمد يتي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قاونا حديثا دقى زيد شما ينا دقى تكين مكو سنتان النبي صلى الله عليه وسلم قال شما يتي أبطر الحاجم والمهجوم النبي صلى الله عليه وسلم يتي دميين كهو دواند أكي وكهو دك سنكري أزمونسي أكري وقال أحمد إمام أحمد يتي حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن هوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي أبطر الحاجم والمهجوم وقال أحمد إمام أحمد يكاو ون حديث يتي حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس ابن عبيد الله ابن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منزان الله يتي أبطر الحاجم والمهجوم وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطر الحاجم والمهجوم دكا جاكوزكو والحسن البصري ده حسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة كوديك أنت شي بيجوتا بيسمع بيجونا حديثي بدك أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب إدة أحاديث شي ما أوجنس أقوي أولنا باب النكهو akwai hadisi da dama da ya jiyo anil sahaba daga sahabbai yubti biha kuma yana yin fatawa da su amma Ma'qil bin Sinan daga Ma'qil bin Sinan wa Usama wa Abi Huraira qala al-Bukhari wa qala wa kana al-Hasan Imam al-Bukhari yace wa kana al-Hasan Hasan ya kasance to ngako ma can kasa yace kaza wajadtu hadhihi al-jumla yace ni ma haka na samu wannan jumlar an gane ko ita ma wannan jumla yace haka ghairu tamma ba cikakkiya ba wa kana al-Hasan sai akai dige-dige wala alla tamamaha sai dai yace watakila qarashan maganar kama fi fatihul bari kamar yanda tazo cikin fatihul bari mujalladi na biyar shafi na ainihin wato 79 naqala tirmidhi fil ilalil kabir anil bukhari annahu qala yahtamilu an yakuna alhasan sami'ahu an ghairi wahid min ashabah la alla wannan shine abinda ya fadi ko ya saraya a cikin maganar wato alhasan sami'ahu an gairi wahidin min ashabba wa kana alhasan sami'ahu an gairi wahidin min ashabba wa kanat albasara idha dakhala shahru ramadan mutanan basara sun kasance idan aka ce watan ramadan ya zo ya shigo yughliquna hawanita alhajjamin suna gaggarkame suna kulle shagunan masu yin kaho me yasa suke yin haka saboda su a wajen su ba a yin kahon ana me azumi كما ذكره أحمد وغيره كما يند إمام أحمد دوانس سكر رويته وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة كما قال شيء أنس بن مالك إن ينادق تكين كرشان صعبان سكر رسوء بصرة والبصريون سومت عن بصرة كلهم يأخذون عن دكا سكما سنة كربا فتواني دقى شيء أنس فلو كان عند أنس سنة دا أنس ينادق وتسنة قمد ينك مسألة ركهو إنم من النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa fiha cewa annabi yayi sassauci da a iya yanka ho ga mai azumi ba'dan nahayi bayan wancan hanin la kana hadha mimma ya'rifuhu al-basariyyun minhu to da wannan fatawar tana daga cikin fatawar da zata zama sananniya daga mutanen basara daga shi Anas kun gane fikin wannan maganar shine karshen wanda ya rasu a basara kuma su mutanen basara da ramadan ya shigo duk masu kaho sai su kulle shagunan su sun daina yin kaho kuma duk fatawoyinsu suna karba ne daga wa Anas da Anas akwai wata magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa Annabi yayi sassauci da a iya yin kaho ga mai azumi to da wannan magana ta shahara ga mutanen Basara an gane ku waka yake cewa wa kanu ya'khuzuna bihi al-Hasan wa ashabi kuma sun kasance ya'khuzuna bihi al-Hasan wato suna riko game da fatawoyi daga al-Hasan wa ashabi Hasan al-Basri da al-Majiransa la siyama wa qad dhakara anna ko wa qad dhukira anna thabitan sami'a hadha min Anas musamman ma tunda an ce thabit ya ji wannan magana daga Anas wa thabit shi ko thabit din nan min mashayikhiha almashhurina yana daga cikin manyan shehunan basara wanda suke sun shahara min akhassi ashabil hasan kuma yana daga cikin daliban hasanul basri ne musamman fa kaifa yakunu anasun indahu hadhihi sunnah tayaya anas zai zama yana da wannan sunna a wajensa wa ahlul basra alhalin ga mutanen basra qadish tahara bainahum sunnatul mansuka alhalin sunna wadda ta shafaffiya ta shahara tsakanin su wa hadhihi nasikhatu inda anas alhalin kuma ga wannan sunna wadda ita ce shafa wadda ta shafe din a wajen anas wahum ya'khuzuna laylan wa nahara, alhalin suna karbar fatawa daga wajensa dare da rana. Wala ya'rifuna hadhihi sunnah, amma basu taba sanin wannan sunna ba. Wala tuhfazu an ulama'ihim, kuma ba a taba kiyaye ta ko an haddato ta daga malaman su ba. Alladhina ishtahara anhum amrul fidr, wanda al'amarin karyewar azumin mai kaho ya shahara daga wajensu. Wa yu'ayyidu dhalika anna Abu Kilaba, daga cikin abin da zai kara wa wannan magana karfi, Abu Kilaba huwa aidan, shi ma har wa yau min akhassi ashabi Anas, yana daga cikin daliban Anas dan Malik na musamman. Wa huwa alladhi yarwi qawlahu, shine kuma wanda yake ruwaito maganar daga Anas ta abdar al-hajim wal mahjum, min dariqaini, ta hanyoyi guda biyu. Thumma al-qa'iluna bi anna al-hijamata tafuru ikhtalafu ala arba'ati aqwali fi madhhabi Ahmad wa ghairi. To ina ganin sai mu tashi anan, so ne mu sauke shi, kuma naga abun ya ci tira, amma kila insha Allah gobe dai kan karatu ɗaya ne mai kyau za a yi insha Allah. To sai mu tashi insha Allah kan wannan gabar, malam dai yayi ta bayani akan kaho din nan dai insha Allah. Eh, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma.